Sports.com.
Da saura ya bace babu duka
ka juyo ko zana samuwar raka
ga soro mai ko akan cikin daka
masoyi
HouseOfSongs.com.